ƙaryar mai kusa
wallan
hausa dilla san wasu dole su ma doki cusa
wallan hausa dilla
ka san wani ba shi kamar wani bambance
wallan hausa
dilla to dalla dalla sirrin zance
wallan hausa dilla to
bari na yi muku dan wani zaurance
wallan hausa dilla
to kai dai mai fasalin wawa kauce shi da shi sai rance
mata wallan hausa
dilla to ko san aikin tanda waina
mata wallan hausa
dilla to idan kana da bishin gwamna dena
mata wallan hausa dilla to
shi ba ya ra'ayin aikin barna
mata wallan hausa dilla to
bangaren ilimi mazajjuna
mata wallan hausa dilla to
harkar neman lafiya nuna kai rami auna
mata wallan hausa dilla to
har kar noma tana gyaro
mata wallan
hausa dilla daga dubti gwamnan ka kashe kwaro
mata wallan hausa
dilla amannar ya kuma ka gishirin jauro
mata wallan hausa dilla
kuma na kasafi ga nawa abun moro
mata wallan hausa
dilla ga alhaji dahir sai mangal nawa
mata wallan hausa dilla
to mangala ta kudi har turawa
mata wallan
hausa dilla ga sarkin kansin mai daraja nawa
mata wallan hausa dilla
ga sarkin daura mai daraja nawa
mata wallan hausa dilla
ga kuma sarkin malkamu na tare
mata wallan
hausa dilla idan ne abun tare mu na tare
mata wallan
hausa dilla mun tare girba na kai ka buge gyare
mata wallan hausa dilla to
layin sanashon nake hange na ga an ta burgu tana akwai haƙin zakaru
Malafa.
cewa san sauta
Matawalla,
Hausa Dilla. zaune
a da wallan Hausa dilla
kai sarkin daura shi ma na zaune
a da wallan Hausa dilla to
sarkin Katsina wa na zaune
a da wallan Hausa dilla to
ga sarkin Malkai na zaune
Hey,
Maria Balakema, muna tare.